sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya kama kaina daga baya ya juyo da ni sai da na dawo daga dama da shi ashe kenan matsayin mutum daya in zai salla tare da liman ya tsaya daga daman liman sai ya tsaya daga laman liman in dai mace ce ko da matarsa ce to sai ta tsaya a bayansa to wannan matsalar ita ma tana cikin abin da a masabar Imam Ahmad yake da tsanantawa game da ita domin a masabar Imam Ahmad duk wanda ya salla ya daidaita sahunsa da mata to wannan sallarsa babu ita to Abu Isa Tirmidhi yace akwai hadisin da aka rawaito a wannan babin game da cewa mutum ɗaya in zai salla tare da liman to sai ya tsaya daga daman liman hadisin an rawaito shi daga Anas ibn Malik Abu Isa Tirmidhi yace hadisin na Ibn Abbas hadisi ne kikkiawa ingantacce Buhari da Muslim duk sun rawaito shi ana aiki bisa haka wajen malamai tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda suka zo daga bayansu suka ce idan mutum zai salla tare da liman ya zamo su biyu ne kawai daga shi sai limamin to ya tsaya daga daman liman babin abin da ya zo a cikin mutum idan zai salla tare da mutane mutum biyu ya zama su uku ne za su yi salla da liman ɗaya da mamumai guda biyu to ya za a tsara tsayuwar sallar wato bindaru ɗin shi ne Muhammad ibn Bashari wanda yana cikin malaman masu littattafan nan guda shida duka duk sun karɓa a wajensa bundaru ma'anar bundaru wato da harsar farisanci shi ne wanda ya tara ilimi dewa wanda yake wato taska ce ta ilimi wani ne cikin malamansa ya masa lakabi da haka da an yi wata magana ya maimaita ya kawo su da sai masu yawa sai Muhammad ibn Bashari ya maimaita ba bata ba kame sai ce kai an ta bundaru kai kam taska ce ta ilimi to ya hadisin da ya kai ga samu wato ga Hasan al-Basri Hasan al-Basri kuma ya karba wajen Samura ibn Jundubi za wata kila nan gaba za mu ji cewa akwai sabani shi Hasan al-Basri ya rike Samura ibn Jundubi ya karba daga gare shi ko kuwa kala Samura ibn Jundubi yace Manzala sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu idan mu uku ne daya daga cikin mu in za mu salla daya a cikin mu ya huce daga gaba mutum biyu ko su jeru Abu Isa babin daga Abdullah ibn Mas'ud da Jabir ibn Abdullah da Anas ibn Malik Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan na Samura ibn Jundubi hadisi ne kyakkyawa amma kuma garibi malamai suka ce duk masu littattafan nan guda shida ba wanda ya fidda wannan hadisin in ba shi Tirmidhi ba Tirmidhi shi kadai shi ne ya kawo wannan hadisin da cikin masu littattafan nan guda shida ana aiki da abinda wannan hadisin ya kunsa a wajen malamai suka ce idan mutum uku ne za su yi salla to shi liman ya huce daga gaba mutum biyu su tsaya daga bayansa mamuman su biyu su tsaya daga bayansa an karɓo amma daga Abdullahi ibn Mas'ud wal aswadi cewa shi ya yi salla da almajiransa guda biyu su ne alƙamatu ibn Waqasin da kuma aswad ibn Yazida ba a kama sai tsaye da ɗaya daga cikinsu daga damansa ya tsaye da ɗayan kuma daga hagun ɗinsa ya zama su ukun gaba ɗaya sahu ɗaya suka limamin bai huce gaba ba ba kawai ya yi haka ba a'a ya ce ma haka annabi ya ce a yi shi yasa ya kawo shi musu cewa sai ga hadisi ne wanda yake marfu'i wanda kuma hadisi ne ingantacce muslim ya ruwaito shi ya ruwaito shi ta hanya da ya nuna cewa hadisin mawqufi ne kuma ya sake ruwaito shi ta hanya da ya nuna cewa hadisin marfu'i ne domin a ƙarshen ruwaya ta biyu yace falan ma sallallahu da Abdullahi bin Mas'ud ya gama sallah kala sai yace haka zafa Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanda kuka ga nayi haka manzon Allah yayi kaga ya nuna marfu'i kenan to hakika wasu a cikin malamai sun yi bayani sun yi suka a cikin Isma'il ibn Muslim al-Makki dangane da kiyayewarsa ba wanda yace shi ba adali ne ba amma inda ake sukan sa dangane da karfin kiyayewarsa ne wasu suka ce bai da kiyayewar da za a iya aiki da hadisansa wasu suka ce a ai ya kai wannan matsayin to malamai da yawa dai sun ce idan da mai adaltawa ko mai cewa ba masoka da kuma wanda ya ce da masoka sun zama ɗaya wato a ƙarfi ko yawa to sai a gabatar da sokar sai a gabatar da wanda suka ce akwai masokar amma idan ya zama wanda suka ce ba masoka su suka fi yawa ko su suka fi ƙarfi to sai a aiki da maganar su a dale ta wanda yake a suka yi suka akai wasu suka ce a irin nan babban abin da za a yi a tsaya a duba a ga sanin su da shi wanda suka yi magana akai wanne ne sanin sa yafi ƙarfi kaga misali kamar al-Ifrigi din nan Abdulrahman ibn Ziyad ibn Amqumi da wasu manyan malamai na gaba suka yi suka a kansa amma aka samu malamai na yamma kamar irin su Sanunu ibn Sa'id Sanunu da aka faɗa masa cewa Imam Ahmad da waye sun yi suka kan Abdulrahman ibn Ziyad al-Ifrigi sai ya ce ai ba su yi komai ba ba su san shi ba mu ne yake kasan ai Abdulrahman ibn Ziyad al-Ifrigi ba shi da masoka daga nan tunda shi Abdulrahman ibn Ziyad ibn Amrumin mutumin Ifrikiya ne mutumin Kairawan ne shi ma kuma Sahanun mutumin Kairawan ne to a sannan sai a gabatar da maganar Sahanun akai akan ta si Imam Ahmad tunda su abin Imam Ahmad suna nesa daidai da Imam Ahmad da Sahanunu Sa'id mai mudawwana duk lokacin su daya shekara daya ce tsakanin su a wafati shi Sahanunu ya yi wafati hijira da mai tanda 40 shi ko Imam Ahmad mai tanda 41 to babu abin da ya zo dangane da mutum ya limanci alhali a cikin mamumansa akwai waɗanda suke maza akwai kuma waɗanda suke mata wato wannan hadisin na Imam Malik ne shi yasa yana nan a cikin muwadda shi ma Tirmidhi ya ruwaito shi ne ta kan hanyar muwadda ta kan hanyar Imam Malik to Imam Malik ya karɓa wajen Isaac ibn Abdullah ibn Abi Talhata shi kuma ya karɓa wajen Anas ibn Malik cewa kakar su da Anas ita ce mulaikata ta yi kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wani abinci da ta aikata ya ci daga gare shi sannan manzon Allah ya ce da mutanen gidan ku tashi mu yi muku sallah ku tashi mu yi muku sallah Anas ibn Malik ya ce sai na tashi zuwa wata tabar mata mu da ta yi baƙin ƙirin saboda an daɗe ana zama a kai an daɗe ana zama a kansa sai na sa ruwa na yayyafa a kan wannan tabarmar sai manzo Allah ya tsaya a kan wannan tabarmar ne sau ni da wani maraya a bayansa wato nan a iya cewa wale timu a ce wale timu din daidai ne a ce kuma wale tima shi ma daidai ne tunda akwai wannan lamiri na fasalu shi yasa da aka kawo matsayi mafulu mahu da aka kawo shi matsayin adafi diya ya yi daidai idan da ba lamirin fasalu ne to a zama mafulu mahu ya fi karfi ya fi karfi inda wasu fasafaftu alaihi wale tima to a sana ce wale tima inda ka'ida da suke faɗa cewa bai adafi kan lamiri na jarra ko na rafa ba tare da an kawo takidin sa ba to haka yana da rauni to wala juzu min wara'ina alhali ita dattijuwar wato yana nufin kakar tasa tana daga bayan mu manzo Allah ya sallaci raka'a bi da mu sannan yayi sallama wannan hadisin wato duk masu littafan nan guda bakwai sun ruwaito shi sai dai Ibn Majah Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan na Anas hadisin hasanun sahihu hadisi ne kyakkyawa ingantacce malamai suna aiki da shi suka ce idan mutum zai sallah da namiji ɗaya da mace ɗaya kuma to shi namijin sai ya tsaya daga daman liman macen ko ta tsaya daga bayansu hakika wasu a cikin malamai sun kafa hujja da wannan hadisin a cikin halatta sallah idan mutum ya yi sallah bayan sahu shi kadai suka ce wannan hadisin yana nuna cewa wanda ya sallah shi kadai bayan sahu sallarsa ingantacciya ce saboda me waƙalu suka ce a hakika shi yaron ai ba shi da sallah yaro muhadabi ne da sallah ai wajibcin sallah ba shi akan yaro wa yashmalu alhidabu kullal mu'minin la zal junubi wassiba wal gafilin zussiba la yashmalhum alhidabu to Anasu ibn Malik ya kasance shi kadai ne bayan annabi kenan tunda shi ne ake magana game da sallah amma fa fahimtar nan tasu ba ta yi daidai ba in ji Tirmidhi domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaye da Anas ibn Malik tare da marayan a bayansa a bayan shi annabi sallallahu alaihi wasallama in ban da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya salatan sallah ga shi maraya da bai tsaye da marayan tare da Anas ibn Malik ba da sai tsaye da Anas ibn Malik daga damansa to wato shi Tirmidhi ga fahimtarsa ya kawo fahimtarsa a nan cewa ai da aka ce Anas ibn Malik ke tsaya tare da marayan a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam dan shi ma marayan yana da sallah ne mu dai a masabanmu shi yaro mukallafi ne amma banda abin da yake wajibi banda kuma abin da yake haramun ko yanda mai maraki so da yake cewa dar kullifas sabiyu fil lazitumi bi ghairi ma wajaba wal muharrami an yi wa yaro takalifi banda abin da yake wajibi abin da yake wajibi ba akan yaro banda haramun haramun ba akan yaro amma abin da yake mandumi ta yi haukan yaro abin da yake makaruhi ta yi haukan yaro wato kenan kuma ya zama kenan an tafi akan cewa shi takalifi da labu ma ya shuku ba cewa ilzamu ma ya shuku ba amma malamai da yawa sun ce ai ma takalifi ta'arifinsa shine ilzamu ma ya shuku kamar yadda Suyuti yake faɗa a kaukabu walaysa makaruha mandubun wa kurhun fil asa mukallafan walal mubahu faraja fi haddihi ilzamu zil kulfati la talabuhu wal murtara inda al mala annal mubaha laysa jinsa ma wajab to ya zama kenan sai a ce shi yaro akan masa takalifi amma takalifinsa iyaka mandubi ashe kuma takalifi shine neman abin da akwai wahala a ciki ba wai alizumta abin da yake akwai wahala a ciki ba wasu malaman suka ce takalifi lizumta abin da akwai wahala a ciki shi yasa anan takalifi sai ya zama ya kunshi wajibi ne ko farilla da haramun kawai mandubi ba ai takalifi da shi ba makaruhi ba ai takalifi da shi ba tunda su ba a nema ta fuskar izami ba ba cewa kai lalle lalle azo ko ka azo ba ko ka azo da wannan abun ba makaruhi an ce dai an fi son ka azo da shi ba cewa kai lalle ka azo da shi ba mandubi an ce an fi son azo da shi ba cewa kai lalle azo da shi ba shi yasa shi sudin yace walaysa mandubun wa kurhun fil asah mukallafa wala al mubah to akwai shiryarwa a wannan dalilin a hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar da yayi ne ta fuskar tadawwu'i ya nufi ya shiga wato sallar da yayi a gidan sai Anas ibn Malik sallah ce ta nafila ba wai ta farilla ba yana nufin ya shigar da albarka gare su da yin sallarsa a gidansu da yin sallarsa a gidansa na sunu mani to babu wane ne ya fi cancanta a ce shi zai limanci shi wannan Aus din tsoho ne ya riski jahiliya amma kuma bai samu ganin annabi ba yana cikin tabi'ai ne mutumin kufa ne ya zauna a kufa kuma amintacce ne shi Aus bin Ramajin din nan ya riski zamanin jahiliya amma Allah bai kaddara zai ga annabi ba to sai dai sahabbansa kala Aus bin Ramajin yace na ji Aba Mas'ud al-Ansari yana cewa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fi su iya karatun Qur'ani shi ke wa mutane limanci wanda ya fi iya karatun Qur'ani shi zai limanci idan din matsayinsu wajen iya karatun Qur'ani daidai ne ba wanda matsayinsa ya fi na wani to sai a duba a ga wane ne ya fi saninsu da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi musulmanci idan ya zama matsayinsu a wajen sanin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam duk daya ne wanda ya fi su dadewa wajen hijira wanda ya fara hijira idan ya zama a wajen hijiran ma dai duk matsayinsu daya ba wanda ya fi wani sai wanda ya fi su girman shekaru shi zai musulmanci wanda ya fi su dadewa a duniya sai ya musulmanci ba daidai ba ne a je wa mutum a gidansa a ce za a yi masa limanci mai gida shi ne a haƙu da ya limanci kada a ce za a zauna bisa shimfiɗarsa wanda yake aka ware masa sai shi a ce wani kuma ya zo ya ce zai zauna kan wannan shimfiɗar sai fa in ya yadda in shi ne ya ce a yi limancin a gidansa sai a yi ko ya ce a zauna kan shimfiɗar tasa sai a zauna Muhammad ibn Gailan ya ce Ibn Numairin ya ce a hadisinsa aqdamuhum sinnan ba akbaruhum ba aqdamuhum Abu Sa'id ibn ya ce akwai hadisin da aka rawaito a wannan babin daga Abu Sa'id al-Khudri da Anas ibn Malik da Malik ibn al-Huwairithi da Amr ibn Salimata Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin Abi Mas'ud al-Ansari dinnan hadisi ne kyakkyawa ingantacce Muslim ya fidda shi da shi da Nasa'i ana yin aiki da wannan hadisin wajen malamai suka ce wanda ya fi cancanta a cikin mutane ya musu limanci shi ne wanda ya fi su iya karanta Qur'ani, wanda yake ya fi su sanin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Malamai kuma suka ce mai gida shi ya fi cancanta ya limanci, inda a gidansa za a yi sallah. Wasu malaman suka ce idan shi mai gidan ya izini ga waninsa, to ba laifi shi wannan ya limanci. Amma wasu a cikin malamai suka ce haka bai dace ba, suka ce abinda yake sunna dai shi mai gidan ya zamo shi ya yi sallah. Imam Ahmad ya ce faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce ba a cewa za a yi wa mutum limanci a cikin gidansa, a gidansa a ce wani shi ne liman, tunda gidansa ne shi ya zaro liman. Ba a zama bisa shimfiɗarsa ta musamman a gidansa sai inda ya dasa, wato a nan na farin saɓanin shi ne shi wannan istisna'in da ya zo ya koma kan duka koko bai koma, ya koma kan na ƙarshe. Aga idan istisna'in ya zo bayan jumloli to akwai saɓani. Aga wanda suke cewa ai zai koma kan duka ne ko, aga wanda suka ce wato zai koma kan ta ƙarshe ne, akwai kuma wanda suka yi tawakkufi kamar yadda mai alfetul usul ya kawo ko. To yanzu illa bi iznihi dinnan istisna'i ne, ya tsaya kan la yujlasu ala takrimatihi koko ya hada har la yu'ammuru rajulu fi sulṭānihi. Kasar idai a wajen Hanafiyawa cewa cikin istisna'i ya zo ya koma kan jumla ta ƙarshe ne, aka kawo jumloli wanda yake aka yaɗa finsu da wawi, don istisna'i ya zo a ƙarshe to istisna'in ya tsaya kan ta ƙarshe kawai. Amma mu a masabanmu zancen da ya fi shura shi ne cewa ya haɗa ba sai ta ƙarshen kawai ba, duk jumlolin ma da suka gabata. Kama a ayat suratul nuri والذين يرمون المستضعفات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك إن الله الفاسق إلا الذين تابوا قل الذين تابوا على ما مسكت يا قوم كن ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا shi dai fajin domin wannan da yake haƙi ne na bawa ba za a ce ya koma kansa ba, amma kuma kan wala taqwa lahu sharatan abada da kuma cewa ulaika inna lahum al-fasiqun, amma da nufi ya suka ce ya koma kan wa ulaika lahum al-fasiqun cewa fasikancin su ne aka tasa da sababin tuban su, don sun ce wasu ne ba su kai ba fasikai ba, amma dai cewa aka bi shaidar su ba za a saki ba. Amma mu a masabanmu zancen da yafi shi ne za a karbi shaidar tasu inda har sun tuba. To idan shi mai gida ya izini ina ƙaunar ya zama izinin a cikin duka ne, wato shi illa bi iznihi din ya koma kan la yu'ammuru rajulu da kuma la yujlasu. Imam Ahmad sai ya zama bai ganin laifi inda mai gidan ya izini a yi masa a yi limanci a gidansa. Idan ya masa izinin ya sallah. Babin abinda ya zoce a nan sallallahu alaihi wasallam ya ce za amma ahadukum nasa falyuhaffif, yake faɗa wa sahabbai idan wani a cikinku zai wa mutane limanci to yi ƙoƙari ya sauƙaƙa sallar kai ya ce zai tsawaita. Wato wannan isnadin wasu suka ce a duk isnadin da suke kaiwa ga Abu Huraira ba kamarsa, a ce hadisi daga Abu Zinadi daga Arajo kuma daga Abu Huraira, to duk isnadin da suka kai ga Abu Huraira ba kamarsa, isnadi daidai ingantacce kwarai. Annan nabi ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce idan ɗayanku zai wa mutane limanci to ya sauƙaƙa kai ya tsawaita, domin akwai karami a cikin su, akwai yaro karami a cikin su, akwai wanda yake tsoho, akwai wanda yake rarrauna, akwai maras lafiya. Amma idan yi salla shi kadai ya iya tsawaita sallarsa yadda ya ga dama. Mutum zai salla shi kadai ya iya tsawaita yadda ya ga dama, amma na limanci ya ce zai tsawaita, wasu suna cikin bukata, wasu ƙarfin su bai kai, wasu lafiyar su bata kai ba, to ya ringa duban wannan. Akwai hadisin da aka rawaito annan babin daga Ibn Hatim da Anas ibn Malik da Jabir ibn Samurata da Malik ibn Abdullahi al-Khuzai da Abi Waqid al-Laysi da Usman ibn Abi al-As da Abu Mas'ud al-Ansari da Jabir ibn Abdullahi da Abdullah ibn Abbas. Abu Isa al-Tirmidhi yace hadisin nan na Abu Huraira hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Shi ne abinda mafi yawa daga malamai suka tafi a kai, sun zaɓi cewa kada liman ya ce zai tsawaita sallah don tsoron kada ya wahal da wanda yake rarrauna ko tsoho ko maras lafiya. Amma fa da aka ce kada ya tsawaita ɗin ba wai ana nufin kai ya tsaya cika ɗumanina a cikinta ba, wannan cika ɗumanina a cikinta ai farilla ne. Sallar duk da ba a yi ta da ɗumanina ba don tausaya wa wani, ai wannan sallar ba ta yi ba, wannan sallar ba ta yi ba. To Abu Zinadi da wasu malaman suka ce idan wanda yake liman ne kenan kamar a ruku'u ko sujjada sai ya takaita kamar tasbihi biyar idan yana da ɗan saurin baki, amma in mai nauyin baki ne ma ya takaita bisa tasbihi uku, ya takaita bisa tasbihi uku, ya zo dai da yanda waɗanda suke bayansa zai zama sun samu tasbihi uku lalle. Sai dai matsayin mutane da yanda su wanda suke bayan nasa suke da sauransu, to duk wannan yakan ayyana mai yafi shi wanda yake neman menene takaitawa sannan a haƙƙinsa. To Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a hajjinsa na farko ya ce sanda ya je masallacin Shehu Tijjani zai salla a sujjadar, ya ce sai da ya lissafa tasbihi 21 sai da ya tasbihi 21 kafin limamin ya ɗago, ya ce lalle waɗannan su ne haƙiƙa jama'a Shehu Tijjani ɗin yadda suke tsayawa suke kyautata sallar. To Abu Zinadi ɗin nan sunansa Abdullahi ibn Zakwana, a Araju kuwa shi ne Abdurrahman ibn Hurmus, wannan yana cikin manyan makarantar Qur'ani yanda a can a manzumatu tafsiri ake cewa fal summa man shahar man shuhir min tabi'in fal ladhi minhum zikr yazidu ayman abul qaqa'u wal a'rajubnu humuzin kad sha'u. Ko yana cikin manyan makaranta Qur'ani a cikin tabi'ai, bayan zama wasa malami ne na hadisi, malami ne na Qur'ani kuma babba, an yi masa alkunya da Abu Dawud. Ya kama daga Anas ibn Malik, Anas ya ce wato wannan isnadin yana daga irin gajerun isnadan shi Tirmidhi, domin mutum hudu ne kawai tsakaninsa da Annabi, mutum hudu ne ba a samun kasa da haka a cikin Tirmidhi, ba ma a Tirmidhi ba, duk masu littattafan nan guda shida in banda Buhari ba wanda ake samun kasa da haka, Buhari ne kawai yake akan samu mutum uku tsakaninsa da Annabi, shi din mako a hadisai guda 22 ne haka ko, wanda ake kiransu sulasiyatul Buhari, hadisai da yake a cikin su tsakanin Buhari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum uku ne kawai. To sauran kamar su Muslim, kamar shi Tirmidhi, sai dai ya zama mutum hudu kasan kenan. Anas sai ce kana rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana daga mafi sauƙaƙawa mutane su wajen sallah, baya tsanantawa, baya doguwar sallah a fiye tamami, amma fa da aka ce yana sauƙaƙawar sallar tasa a cikin cika, a cikin cika ba a yi sallah ba sai da ruku'u ba, ba sai da sujjada ba. Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne, wato mai ta'alikin nan sai wa Ahmad Shakir yake cewa walaysa ma'anat takhfif wal ijaz fi salati ma yafhamu ba'arun nas wa yaf'alunahu. Da aka ce a takaita sallah, a saukaka, ba wai abinda ake nufi irin yanda wasu mutane yanzu suka dauka ba. An yi sallu salatul lahi kaduna yuqimuna ruku'aha wala sujudaha, su ce za su zo da sallah, sallar da kyar suke tsaye da ruku'unta ko sujjadarta. Wai zunnuna anna min al-ijaz an ya ta bi aqalla ma yuzu min at-tasbih fi ruku'i was-sujud, suna daukan cewa mutum ya zo da karancin abinda yake isa daga tasbihi, shine tasbihi uku, a ruku'u ko sujjada wai wannan yana daga takaita sallah, ba haka ake nufi ba. Wa bi aqalla ma yuzu min al-qira'ati wal-harakati fil arkan, ya kawo mafi karancin abinda yake isa daga karatu ko motsawa a cikin rukunin sallah. Innamal ijaz, abinda ake nufi da takaitawa, Allah yuqila qulan yamalluhu almu'tammuna, kada liman ya tsawaita sallah, tsawaitawa da mamumai za su kosa. Wai rujuna minhu, su ringa kai kara daga gare shi. Wa an yati bi salatin bi anatin wa tamamin, yazo da sallah da nutsuwa da cika. Wa kad fassara ruwatu an Anas bin Musa hadha al-ijaz, marwayta hadisi sun fassara sifanta wannan takaitawar daga Anas bin Malik. Farawa Ahmad fil Musnad, Imam Ahmad ya rawaito a musnadin sa an Sa'id bin Jubair an Anas bin Malik qala ma ra'aytu ahada ashabi salatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadha al-gulam yani Umar ibn Abdul Aziz. Daga Sa'id bin Jubair, daga Anas bin Malik, Anas bin Malik yace man taba ganin wani ba da sallar sa tafi kama da sallar manzon Allah kamar yaron nan, yana nufin Umar ibn Abdul Aziz wanda daga baya zama halifa. Da ce Umar ibn Abdul Aziz yayi gwamna a Madina, ala yace fa zanna fi ruku'i ashra tasbihati, sai muka kirdadi cewa Umar ibn Abdul Aziz in yi ruku'u kafin ya dago akan yi tasbihi 10, wa fi sujudi ashra tasbihati, muka lissafa cewa idan an yi sujjada ma akan yi tasbihi 10. Wannan hadisi sosai, wannan ko hadisi ne ingantacce, hadisi ne wanda yake ingantacce. To suna Abu Warata Warrahu, sunansa Warrahu. Abu Isa Tirmidhi ya ce na tambayi Kutayba ibn Sa'id, na ce Abu Awarata ya sunansa, sai ya ce sunansa Warrahu. Shi Kutaybatu shi ne malamin Tirmidhi, ya gabata gare mu. Shi Kutaybatu an haife shi lara da shekara 150, ya wafata kuma tana da mai 140, fiyasa ya rayu shekaru 90 a duniya. Almajirin Imam Malik ne, malamin kuma su Tirmidhi ne, su Buhari, su Muslim. Ya ce to ya sunan ubansa, sai Kutaybatu ya ce da ni ni ma dai gaskiya ban san sunan uban ba, ni dai abinda na sani shi Warrahu din nan bawan wata mace ne a Basara, bawan wata mace ne a Basara. Wasu ka ce shi mahaifinsa sunansa Abdullahi, Abdullahi Yashkuri, yanda wato Zahabi ya kawo a Mizan kenan, yanda kuma Ibn Hajar ya kawo a Tazim da Tabari, haka nan yanda Hadraji ya kawo a Khulasat Asma'ir Rijal cewa sunan mahaifin nasa Abdullahi, Abdullahi. To kuma cewa bawan wata mace ne, wasu alama suka ce a'a, bawan Yazidu ne, sunan mai gidansa Yazidu, ba mace bace. To da bawan mace bace, to da bawan mace
bace. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wannan babi ne abinda ya zo game da shiga cikin sallah da kuma fita daga sallah, da ya ake shiga sallah da kuma ya ake fita a sallah. Ita sallah akwai shigar da ake mata a zahiri, akwai kuma fitar da ake mata a zahiri, wanda wannan shine za a yi bayaninsa a wannan hadisi mai girma. Akwai kuma shiga wadda ake mata a batini, hakanan kuma akwai fita da ake daga sallah wadda take a badina wadda yake yanda malamai suke fada wajibi ne kan bawa ya gane ita sallah fa asiri ne yake da Ubangiji subhanahu wataala shiga yake ga fadar Allah subhanahu wataala shi yasa bawa da aka kira sai zuwa sallah wata girmamawa ce babba aka yi gare shi amma kuma wajibi ne shi dinnan ya tanadi ga haka yanda mai risala yake fada wal musalli yunaji rabbahu duk wani mai sallah yana asiri ne da ubangijinsa shi yasa fa alaihi an yata habali zalik wajibi ne akan sa ya tanadi dan yin asiri da ubangiji bilurui tun daga alwala bawa ya kama wajibi ne akan sa ya tunanin dan me yake alwalan ne me zai yi da alwalan ne tun daga sannan ake fara shiga sallah koko ake taitayin shiga sallah domin ba za ra bawa ya bude baki ya ce Allahu akbar shine ya shiga sallah ba a badin a zahiri kan inda ya ce Allahu akbar da niyyar sallah ai ya shiga sallah amma a badin fa wanda inda bawa ya ce Allahu akbar bai jefar da duk abin da yake wurin Allah ba zuciyarsa bata gaskata haka ba to wannan ai bai shiga sallah ba in yace Allahu akbar ya ce gaba daya ba wani abu wanda yake ya kai kamar Allah gashi ko Allah nan yayi kiransa dan yi magana da shi me wajibin sa ashe ya bakko me kenan ashe ya bakko me ba daidai ne a ce yau babban koda mutum ne kamar ka amma a ce babba ya ce yana so ya gana da kai ya ce shigo kenan inda ake ganawa da shi ga cewa bara ina tunanin takalma na fa ya zan yi da su daga aika da gani aika bata tsari sai ya tunanin cewa to ina ma hankalin ka yake ina ma hankalin ka yake ana cewa ka shigo zaka gana da wani babban mutum ashe shugaban kasa ne yau koko gwamna ya ware ma wakaci yace ya baka ka zo ka gana da shi ya baka ana cewa ka shigo kana cewa ya zakai da takalman ka kai ka ba su fa dauke ko abin da ya kamata da wannan aika nuna hankalinka bai kai ba ko baka san matsayin wannan da ya kiranka ba to wannan fa mahaluki kenan kamar ka to balatana Allah subhanahu wataala wanda shine ya komi shine kuma komi ke ga ikon sa a ce yema izinin ka shiga gare shi amma zama zuciyarka tana wani waje daban wannan ba sallah kai ba hakikan lamari wannan ba sallah ce ba to ya karbo daga Abu Sa'id al-Khudri kal Abu Sa'id al-Khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mabudin sallah alwala mabudi na sallah alwala ko kuma abin da yake tsayawa matsayin alwalar ga wanda bai da iko yi alwala ko dai dan rashin ruwa ko ko dan rashin ikon amfani da shi wannan hadisi yanda yazo anan miftah salatu duhur shi yasa Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu yace idan kenan zai zama mutum babu ruwan da zai alwala da shi ba kuma gurin da zai taimama ai ba a ce shiga sallah ba domin kai ba ka ce gida ba zai zama a kulle yake ba ka ce da wani ya shiga gidan nan alhali ba mukulli ne da shi ba kai ba ka ba shi mukulli ba shiga gida wanda yake kullalle ko wajen da yake kullalle ba da mabudi ba ai banna kenan aka ce za ai ashe kenan ma aka ce za ai sallah ba alwala ba taimama an ce ai banna ne duban haka Imam Malik radiyallahu ta'ala mu yace idan me sallah ko wanda yake sanya sallah bai samu ruwan da zai alwala ba bai samu wajen da zai taimama ba shikenan sai a ce ma sallar ta sare daga gare shi yanda mai mutasare ke fada wata sukudu salatun wa qara'uha bi adami ma'in wa sa'id sallah namara mata da sun sara idan an rasa ruwa an rasa gurin taimama kuma wannan shine kaulin imamu malik ko da yake bayan wannan akwai su kaululukan guda uku a masaba akwai kaulin magana almajirin sa abdurrahman ibn alqasim da yace a ai sai sallar a haka sannan kuma daga baya in ya samu ruwa ko abin taimama yara ma wannan sallar wajibi ne sallar haka kuma wajibi ne daga baya ya rama ta a wajen shi Ibn al-Qasim da akwai kuma ashabu almajiri imam malik da yace yayi sallar haka nan gaba kuma ba maganar rabuwa asbagu ko yace a yanzu din gaskiya ne yanda imam malik ya fada ba zai sallar haka ba amma kuma daga baya ya rama shi yasa wannan zantukan guda hudu duk sun zo a masaban mu shi dai wannan hadisin shahidi ne ga shi imam malik to yanda ake shigar ta kabbara a ce Allahu akbar wannan yanda aka ce wata harimuha at-takbir an kawo da hasaru ne wato cewa bayan da ake shiga sallah in ba da ta fuskar kabarbari ba dangane da makoma in ba ta fuskar a ce Allahu akbar ba to da yake a masaban mu da masabar Imam Shafi'i din mafhumi hujja ne mafhumi na muhalafa hujja ne shi yasa aka ce bai halatta ya shiga sallah da wata kalma daban ba ba Allahu akbar ba ko da tana da ma'ana kamar Allahu akbar kamar ya ce Allahu azam ko Allahu ajallu amma a masabar Abu Hanifa Allah ya dagare shi da yake mafhumi na muhalafa ba hujja bane suka ce a'a ai duk wani abu duk wata kalma da za ta bada ma'anar Allahu akbar a iya shiga sallah da ita shi yasa wajen su a iya shiga da Allahu azam ko Allahu ajallu amma mu saboda cewa muna aiki da mafhumi na muhalafa wannan mafhumi na muhalafa wato na hasaru ne yana ɗaya daga cikin mafhumai guda goma na muhalafa ko sif washtarid allil wala kirsuniya wa addi zarfaini wa hasaran agaya to mu a masaba mu da masaba Imam Shafi'i mafhumi na muhalafa hujja ne wasami ma halafa bil muhalifi wa bid dalil lil hidabil hanafi yunkiruhu wa sabuna ka Shafi'i nusbituhu ba'da shurudin fasmai to yanda ake fita daga sallah shine a ce assalamu alaikum shi ma wannan ya nuna kenan ba wata hanya da za a fita daga sallah ba cewa assalamu alaikum ba ba sallah ga duk wanda bai karanta Fatiha ba wanda duk bai karanta Fatiha ba bayan Fatiha ma ya karanta sura to wannan bai samu sallah ba a sallah ta farilla ce ko waninta wannan dangane da umumin sa ya nuna kenan ashe ma ita kanta sura wajiba ce kenan a sallah haka nan kuma yana nuna cewa ashe mamu ana neman sa yazo da sallah kenan domin ba a fidda shi ba cewa aka liman lam yakra bilhamdu wanda duk bai karanta alhamdulillahi rabbil alamin ba to Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babu game da cewa ba a shiga sallah sai da kabbara ba kuma a fita daga sallah sai da sallama daga sayyidina Ali da kuma Aisha hadisin Ali ibn Abi Talib a wannan hadisi a wannan babi ya fi ken isnadi ya fi inganci daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri Tirmidhi yace haƙiƙa mun rubuta wannan hadisin na Sayyidina Ali a farkon littafin alwala wato hadisi na uku a wannan littafin malamai suna yin aiki da wannan hadisin tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wanda suka zo bayan su akan wannan hadisi Sufyanu Sauri yake da Abdullah ibn al-Mubarak da Imam Shafi'i da Ahmad ibn Hanbali da Isa ibn Rahawai suka ce harama da sallah shine ai kabbara, a ce Allahu akbar. Shiga sallah a ce Allahu akbar. A suka ce mutum ba inda za a yi shiga sallah in dai ba cewa ya Allahu akbar ba. Abu Isa Tirmidhi yace naji Ababakar Muhammad ibn Aban, shine Muhammad ibn Abana mustamli waki, wanda shine yake imla'i daga wakiyu. Mustamli na malami shine wanda yake wa malami aiki kaman matsayin lasifika a yanzu. Dacin malamai waɗanda suka tara almajirai da yawa da yake a sannan ba a san ma maganar wani abu wai shi lasifika ba, to sai akan samu a cikin almajiran wanda yake mai miriya ya tsaya a tsaye in malamin ya faɗa shi kuma ya dora domin a ji har daga nesa. To shi wannan Muhammad ibn Abana shi ne yake wa waki'u, ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi istimla'i. Shi Muhammad ibn Abana ɗin nan yana cewa Najab Abdurrahman ibn Mahdi yana cewa